san ya leji ne da tuni turma turma because kuku aka mayura ban ku kuku baka da san ya leji ne da tuni turma turma because kuku aka mayura hey
Yeah.